Gwamnatin Ghana ta yi watsi da yiwuwar koma ga asusun lamuni na duniya. Kamar yadda ministan kuɗi ya ce, Ghana na da abin da ake bukata wajen dorewar tattalin arzikinta.
We are not going to the IMF.
Ba za mu je asusun lamuni na ƙasa da ƙasa ba, sakamakon yana nan muna da albarkatun, muna da ƙarfin yin abin da muke so mu yi. Gwamnatin na cewa ta amshi basussuka na maƙudan kuɗi daga ƙasashen waje, domin haka sake amsar bashi daga asusun lamunin bai dace ba. Ta ce ta rage kashe kuɗaɗe daga asusun gwamnati, kuma ta bullo da matakan tara kuɗaɗen shiga na cikin gida, kamar wanda take kyautata zaton za ta samu a tsarin harajin. Rajin e-levy wanda take ganin zai taimaka wajen gyara gibin kasafin kuɗi da ake fama da shi, sannan kuma za ta ci gaba da hulɗa da asusun lamuni wajen amsar shawarwari idan buƙatar hakan ta taso. Duk da hakan, wasu ƙwararru a harkar tattalin arziki a kafofin yaɗa labarai daban-daban suna ta muhawara kan a koma ko kada koma ga asusun lamuni. Tsohon ministan kuɗi Dr. Kusibuchi ba shi da ra'ayin koma ga asusun.
In any case, we have borrowed so much that we can't go to that market anymore.
Ta kowane hali mun ci bashi da yawa har ba za mu iya zuwa wannan kasuwar ba kuma. Yace basussuka da gwamnati ta ci sun yawa, kuma samar da kuɗaɗen shiga a cikin gida ya zama kalubale ga gwamnati. Malami a jami'ar kasuwanci na Ghana, Professor Godfrey Bogbin, a nasa bangaren cewa yayi.
Once your international reserve deplete to a certain level, you have no choice than to go to the IMF in an ambulance.
Da zarar ajiyar ku a kasashen waje ta kare zuwa wani mataki, ba ku da wani zaɓi da yafi zuwa asusun lamuni a motar ɗaukar marasa lafiya. Yace kuma Ghana ta kai wannan matakin domin ya fara nuna darajar CD. Sarki Imran Ashiru dake ni, masani ne na tattalin arziki.
Amma ba yau muka soma alaka da IMF da World Bank baki ɗaya ba. Structural Adjustment Program 1 and 2 duka mu da su muka yi. Mun yi bailout daban-daban tare da su. Amma hawa yau idan ka duba tattalin arzikin Ghana za ga kamar muna matukar bukatan mu saya kan kafanmu da kanmu. Lokaci ya kai da ya kamata mu saya sai daka mu yi kokari mu taimaka ma kanmu da kanmu wurin magance leakages. Irin kudade da Ghana ke rasawa, ina gani idan mun yaki kan wayannan leakages dai taimaka mana. Ina gani kaman komawa zuwa ga IMF da World Bank baki daya ba hanya bane da zai taimaka ma kasar Ghana ba.
Amma Hamza Adam Atijani, mai sharhi kan tattalin arziki, yana ganin koma ga asusun lamuni shine mafi dacewa ga kasar.
Lamari na e-levy ma yadda abu ke tafiya, an samu ragowar mutanen da ke transaction kan mobile money, wanda wannan kawai yayi ma gwamnati wahalan gaske a yi a samu wannan 7 billion da ake nema. To kagan ba samu ba, intervention da gwamnati ya ce za a samu kudi ciki daya an samu na kasa. To wannan kuma ba zai taimaka ma gwamnati ba. Muna sa ran gwamnati kada ya ji tsoron cewa to ababan IMF ki ajiwa zai je against gwamnati. Idan aka je aka zauna aka yi musu magana mai kyau, za a iya samun rancin, kuma wannan kudi kuma gwamnatin kasar Ghana yayi doki ya aikatar da ababen da zai taimaka maka kaza. To ina jin zuwa IMF ba gazawa bane, idan yadda kasan ke tafiya yana cikin mafi kyawun ayyuka da za a yi na gaggawa a yi a magance. Kada gwamnati ya ce za a iya samun kudi gida, kudaden da gwamnati ke sa ran za a samu yadda lamarin ke tafiya gwamnati da zai samu ba.
Ghana ta fice daga shirin bayar da lamuni shekaru kaɗan da suka gabata bayan kammala wani shirin tallafin kasafin kuɗi na dala biliyan ɗaya da ta shiga da asusun. Idris Abdullahi Babu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.